sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger, ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakub Mikiri. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau ya ce ko kadan ba za su abunce da matakin da shugaban Amurka ke jin ya dauka ba na dora harajin kashi 25 cikin 100 akan karafan da ake shigo da su daga kasashen waje. Trudeau ya yi wannan kalaman ne a Juma'a inda ya kara da cewa a shirye yake ya kare masana'antu na kasar Canada. Canada dai ita ce kasar waje da tafi samarwa Amurka waɗannan karafan. Ya yi kashedi cewa wannan harajin zai addabi Amurkawa masu amfani da waɗannan ƙarafan saboda farashinsu zai haura. Wannan matakin na Trump ya kuma shafi ƙungiyar tarayyar Turai inda shugaban hukumar zartarwar ƙungiyar Jean-Claude Juncker shi ma ya yi kashedin cewa ƙungiyar tarayyar Turai za ta rama wannan harajin daidai akan kayan da ake shigowa da su daga Amurka kamar barasa da sutura da kuma babura. Janka ya faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a a birnin ƙasar Jamus cewa bai ji daɗin kalaman da Trump ya amfani da su na yaƙin cinikayya ba. Trump da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa yaƙin cinikayya wani abu ne mai kyau kuma akwai sauƙi wurin yin galaba. Hukumar kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗauke da makamai sun kai hari a kan sojoji a arewa maso gabashin Najeriya, inda suka kashe kuma suka raunata ma'aikatan jin kai da 'yan sanda, a cewar wani rahoton da wakilin murya Amurka a Geneva Lisa Shirin ta aiko. Hukumar ta ce ana gudanar da bincike akan wannan harin, ta kuma ce abinda ta gano a daidai wannan lokaci shine mayakan na Boko Haram masu yawan gaske da makamai masu yawa da bindigogi masu sarrafa kansu da rokoki da kuma gurneti sun kai hari akan sojoji. Mai magana da yawun hukumar kula da bakin haurin ta kasa da kasa da ake kira Joel Milman ya ce ya san cewa akwai sansanin 'yan gudun hijira ne cikin gida a gurin. Milman ya ce ma'aikatan hukumar bakin aure da ke aiki a sansanin sun ce an kashe sojoji hudu da 'yan sanda guda hudu da kuma ma'aikatan jin kan guda uku, yayin da wasu ma'aikatan jin kai guda uku kuma suke fama da raunuka, mutum ɗaya kuma a cikinsu ya bata. A wata sabuwa kuma akalla sojojin ƙungiyar tarayyar Afirka guda 5 ne aka kashe su a wani mummunar harin kwanton bauna da mayakan Al-Shabab suka kai a wani yankin tsakiyar Somalia da ake kira Shabele a jiya Juma'a, a cewar jami'ai da 'yan tsaro suna faɗawa murya Amurka. Ana kuma tuhuman ƙungiyar 'yan bindigan da kai wani harin ƙunar baƙin wake. Harin da ya kashe akalla sojojin Somaliya guda 5 a kusa da tungar sojoji da ke bangaren kudancin Shabele mai tazarin kilomita 30 daga kudu maso yammacin babban birnin Mogadishu. Kwantan baunan da ya auna sojojin Burundi ne da suke rakiyar wani ayari na manyan motoci da suke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da garin Bal'ad mai tazarar kimanin kilomita 30 daga arewacin Mogadishu. Wata majiyar sojoji da ta nemi a saka ya sunanta ta faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa akalla an kashe sojojin Burundi guda 5 kana wasu kuma suka jikata. Wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa tekun gabashin Amurka tare da iska mai ƙarfi da disar kankara da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wacce ta addabi mazauna yankunan daga jihar Maine zuwa Carolina ta Arewa. 'Yan sanda sun ce bishiyoyi da suka karye sun kashe mutane 5, ciki har da ɗan yaro mai shekaru 6 da haihuwa a jihar Virginia da kuma wani yaro mai shekaru 11 a jihar New York. Sauran mutanen da suka mutu ko sun mutu ne a Virginia da Maryland da kuma Rhode Island. an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da suka kai kimanin 2,800 wanda galibin su daga birnin New York ne. Kana kuma an rufe ofishin wato ofisoshin gwamnatin tarayya dake birnin Washington. Kamfanin jiragen kasa na Amtrak kuma ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sa saboda iskar mai karfi da ya karya bishiyoyi kuma ya janyo ambaliya a wasu wurare. Kasar Rasha ta musanta zargin da Amurka take mata na karya alkawari da ta dauka game da makamin nukiliya. Ta ce ita su kawai take ta jaddada zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotan mu na farko zai yi magana akan yanda rigakafin yau da kullum ke gudana a karamar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Rahotan mu na biyu zai yi magana akan yanda kananan yara ke kamuwa da cutar siga wato diabetes. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi mana bayanin yanda rigakafin cutar bakon dauro ya gudana a kananan hukumomi 16 dake jihar Niger Nigeria. Rahoton mu na hudu zai yi mana bayanin yanda cutar bakon dauro take da kuma yanda take kama yara kanana. Rahoton mu na biyar wanda shine rahoton mu na karshe zai yi mana magana akan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ke karawa yara garkuwar jiki da kuma kare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Shin koyaya al'amarin yake a karamar hukumar Malam Madori na jihar Jigawa? Halimatu Abdullahi ta aiko mana da rahoto.
Alluran rigakafin yau da kullum da ake yi ga yara kanana daga shekarar su ta farko na haihuwa abu ne mai mahimmanci ga lafiyar yaran domin ba su kariya daga cututtukan da ke saurin galabaitar da su ko kuma halakar da su baki daya. To ko yaya abin yake a karamar hukumar Malam Maduri ta jihar Jigawa?
Wannan shine dakin rigakafi na dashin unit kenan, ciwo yara yan kasa da shekara 5 gabada. Akwai sabbin zuwa wanda ake kawo ga siya sosai. Mun distati muna karbar sabbin zuwa kaman 15 zuwa 20. Sannan kuma akwai wanda kun bayana suke dawa revisit daga ranar Monday tar Juma'a.
Wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran rigakafi, wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza. Shin kuna samun wanda suke dawowa gaba ɗaya ko kuma kukan samu masu guduwa?
Gaskiya ana samun wanda suke zuwa daga zuwan farko da zuwa biyar ne, daga zuwa na farko har zuwa na biyar suna gamawa. Sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa. Gaskiya ana akan samu maybe saboda wani side effect na allura din kenan wanda su basu gamsu da shi ba, ko dan kamar misali su BCG gurin zai dan yi kurji sannan kuma ya fashe ma, to gurin zai dan yi ciwo yaran kuma suna dan yin kuka. Don wannan shine dalilin da yasa iyayen nasu ba su dauko yaran su ga wasu ba, amma kuma wannan shine alamar cewa idan an yi allura ta yi, to dai kuma wannan rain fahimta ne yasa wani lokacin koda an musu bayani himmancin nata da komai da komai ba su dawo gaskiya.
To tunda haka ne gashi kai ma kai bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura, tabbatin kin ciki nan yaro yayi kurji ya fashe ko ya dan samu zazzabi, to wanne jan hankali zaka yi ka ƙara fadakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa bane ba na su mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi?
Gaskiya koda lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wannan allurar gaba daya da kuma yanda suke kaman kurjin da ga miki kuma ya fashe ya dan yi ciwo din, to ya musu ma bayani tukuna kafin a fara yi. Dan haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya. Idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa, ya kamata su su don wannan yayi kyau kenan. Idan an yi ma kaman BCG din kenan, idan ba su wannan kurin ta fashe ba, idan suka su kan ba su yawa sai hakuri a ƙare saboda gaskiya ba ta kyau idan ba ta yi wannan kurjin ba. Gaskiya ya kamata iyayen yara su daure suna kawo yaran su rigakafi ana yi, saboda yanayin da cututtuka ga yaran suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya. Sannan kuma ta wannan rigakafi da ake yi ita ce hanya mafi sauki, ko ce shine hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wannan cututtuka. Dan idan ta kama yaran ba a musu wannan rigakafin ba, to maganin kuma zai kasance zai yi din, ko da misali zai yi din yaran za su ci hawala sosai. Sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kaman wanda suke kyanda, su rasa ido kaman polio, su rasa kafa, idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan, dan idan kwanan su ma kare kuma shikenan yake ga su rasa rayuka su gaskiya.
Sadisu Yau kenan jami'i a ɗakin bada alluran rigakafi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Maduri. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Cutar suga wato diabetics cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ce na kan manya da yara. Shin ko ta wace hanya cutar take shigarwa yara? Muhammad Sadisu Rabiu ya aika mana da rahoto.
Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da cutar suga da ake samu a tsakankanin yara ƙanana da matasa? Dr. Ibrahim Danjimai Gezawa, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, ya bayyana dalilan da ke kawo yara ƙanana da matasa ke kamuwa da cutar ta suga.
To kamar yadda na yi bayani a baya cewa nau'in ciwon suga na ɗaya wanda ake kira type 1 da Turanci, shi ana samun sa ne a yara da matasa, wanda shi kuma irin wannan nau'i na ciwon suga zancen ko abin da mutum yake ci bai taso, duk da shi ma ana gadon sa, amma dai ƙarfin ko tasirin da gado din yake da shi bai kai na nau'i na biyu ba. To nau'i na biyu na ciwon suga an fi sanin sa a tattare da masu yawan shekaru, musamman a kasashen Turawa ma zaka ga cewa yawanci tsofaffi ne yawanci suka fi samun shi. To amma kamar mu a nahiyar mu nan zaka ga masu matsakaicin shekaru ne masu kafi samun shi. To amma a yanzu saboda yawaitar kiba a tsakanin yara da matasa, to akan same shi a yara ma, kuma mafi yawancin waɗannan yara zaka same su suna da gado na wannan ciwon suga. Zaka ga da uwa ko da uba ma duk suna da shi. Sannan kuma kiba tana daga cikin abin da karara zaka bambanta a jikin wannan yara da zaka bambanta su da yara waɗanda suke dauke da wancan nau'i na ciwon suga na ɗaya. To saboda kaga shi yasa aka alakanta shi wannan nau'i na ciwon suga da kiba din kanta. Babban abin da yake haifar da ita kiba, ita kuma kiba abin da yake haifar da ita yanayin ci maka, musamman yara irin waɗannan zaka ga yara ne da suke daga cikin da suke daga iyayen da suke da hali saboda haka suna da damar yin ciye-ciye barkatai musamman abubuwan da suke dankare da kitse da maiƙo da kayan zaki ga kuma rashin motsa jiki da sauransu wannan ya haifar da kiba ita kuma kiba kamar yadda nayi bayani a baya ta haifar da yanayi na yadda sinadarin insulin ba zai iya jiki ba zai iya amfani da sinadarin insulin yadda ya kamata ba kuma karka manta yara yawancin su matasa ne a yayin da suke girma suke kusan balaga akwai kuma wasu sinadaran daban a jiki da suke taimakawa wajen tabbatar da cewa yanayin balaga din ya tafi yadda ya kamata to su kansu da yawa daga cikin waɗannan sinadarai kusan kamar kishiyoyi ne ga shiwancin sinadari na insulin to kaga banda kiban makan da su ma waɗannan sinadarai da taimakawa
na mafita game da ganin an kaucewa kamuwar yara da wannan cuta wani irin matakai kake gani za a dauka domin a shawo kan wannan matsalar cutar shuga a kananan yara
yato matakan da za a dauka kamar yadda muka bayani tunda muna magana ne akan ciwon shuga nau'i na biyu a yara da matasa shine babban abin da na faɗa shine yanayin tafiyar da rayuwa na farko ci maka lalle a hana yara ciye-ciyen abinci da suke dankare da kitse da kuma maiƙo sannan kuma da shaye-shayen abubuwan da suke dankare da shuga sannan yana da kyau a dada jaddada muhimmancin ware wani lokaci na motsa jiki musamman a makarantu na primary da secondary da ma gaba da secondary din kamar dai da aka san a jadawali na waɗannan makarantu yawanci akwai wani bangare na motsa jiki to a dada jaddada shi saboda yara su taso da ɗabi'ar motsa jiki akai-akai to ni ina ganin waɗannan za su taimaka kwarai wajen rage yawaita shi wannan nau'i na ciwon shuga a tsakanin yara
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu muryar Amurka daga Kano Nigeria
Amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta duniya mu binka a san amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to kusani akwai ma'azarta talakan cikin ma'azarta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kayan sawa ya ibo da Allah baya yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gani ya waye ya ga shi kan kuma aiki ya aiki sai ya tashi in ya san taro ko sisi ko ko ya samu nera yazo ya kai kyauta sannan ya ci da ilali sharadi ya bude Allah shi mai arziki matalauta arziki cikin matalauta duniya mu ne ta asannu duniya ta san ma'azarta to duniya ta san matalauta duniya ta san matalauta to duniya ta san ma'azarta
Bayanai na nuni da cewa an sami nasarar gudanar da rigakafin cutar bakon dauro a ƙananan hukumomi 16 da ke jihar Neja inji wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari
Kawai yanzu dai ƙananan hukumomi 16 daga cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Neja ne aka samu nasarar yin allurar rigakafin cutar bakon dauro ko kuma ƙyanda a jihar ta Neja dake arewacin Najeriya Babban darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Yahaya Na'uzo, ya ce a cikin ƙananan hukumomi 16, kimanin yara 800 ne aka yi ma allurar rigakafin, inda a yanzu haka aka shiga zagaye na biyu daga ranar Laraban nan da ta gabata, domin tabbatar da an yi allurar rigakafin ga sauran ƙananan hukumomi 9. Domin tabbatar da an samu adadin yara miliyan 1,100,000 da aka kiyasta za a yi ma rigakafin cutar ta bakon dauro a nan jihar Niger kamar yadda ya mun karin bayani ta wayar salula
Lokacin na farko mun yi na 16 local government guda 16 ne dukkan su kuma very high coverage. So automatically ma wanda ka yi yanzu cikin wannan 16 local government ya kai wurin 870,000. So na da ya rage za a yi ta dole za mu wani.
Amma ba na rage bayan da aka samu wata matsala na bayan da aka
samu. Babu. An samu full compliance kuma an samu heavy turnout kuma samu wani ne matsala ba.
Dama haka inda ke da challenges na security din nan.
Ba mu ma samu dai wani problem na security yanzu ba ka san da mun yi local government din ne muke samu. Ba wani ne report na matsala a jinsai.
Dama dai tun a cikin makon jiya ne aka kaddamar da aikin rigakafin cutar ta kyanda a ƙauyen Gidigori da ke can kan iyakar jihar Niger da Kaduna a yankin karamar hukumar Rafi. Ga jawabin da uwar gidan shugaban karamar hukumar Rafin Hajiya Maryam Gambo ta yi wa matan da suka halarci wannan taro.
Ina roƙo don Allah da Annabi daga yau akwai gurare da yawa da muka sassa alama na yin wannan rigakafi. Ina son mata waɗanda kuka san ƴaƴanku sun kai wata tara, daga wata tara shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, shekara biyar, inda muka tsaya kenan, duk a kwashi waɗannan yara ko da sun kai su goma a gida a je a yi musu wannan alluran. Ta kula da zafin jikinsu idan aka yi musu wannan alluran, ko kuma ka ce yaro, zai miki kuka ke kina tausayi ba za ki kai shi ba, baki so wannan yaron. In kina san shi komin kukan shi ko zazzabin da zai yi za ki kai shi asibiti, sabili da zazzabin ma ba zai wuce awa ɗaya ba ne, watakila zazzabin ya huce.
Uwar gidan shugaban karamar hukumar Rafi Hajiya Maryam Gambo kenan a lokacin da take jawabi akan mahimmancin rigakafin cutar bakon dauro da ake gudanarwa a halin yanzu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ganin irin yanayi na zafi da ake ciki, wanda yanayi ne da ke haifar da cutar kyanda, wato bakon dauro mai hallaka yara, shin koyaya cutar take? Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto.
Cutar kyanda cuta ce da take addabar ƙananan yara, wanda wani lokaci take shafar manya. Cutar dai takan bazu ne daga wani yanayi zuwa wani yanayi. Dr. Fanti Ahmad, darakta ne mai kula da ƙananun cututtuka masu saurin yaduwa a hukumar kiwon lafiya da ke jihar Bauchi, ya bayyana mana alamomin cutar.
Cuta ce irin ta yara wata tafi addaban yara, ba kuma yara kawai ba, yakan addaba ba wanda dama bai taɓa yi shi ba. Kenda wani ƙwayan cuta, nau'i ne na ƙwayan cuta da muke kira su virus, su suke jawo waɗannan abubuwa. In ta fara zuwa ana rigakafi a kowane shekara, muna campaign, wato kowane shekara bayan shekara uku akwai measles campaign, wato campaign ne na ita kyanda. An yi shi tuta da nan 2013, an yi 2016, wannan duk bata nan ba shi ne matsalar ba, saboda a kowane asibiti especially wajen primary health care centers namu, ko ba wajen 1000 kowane akwai center wadda a kullumin yaro in ko yayin ta kai wata tara a dokar kenan za a yi shi. Amma yanzu ba wai cewa sai mun jira campaign din lokacin bayan shekara, kowane ya zama to kaman yau da gobe ne, yawa ya zama da wannan wata tarar nan ta zai za a yi bayan an yi wasu rigakafi. To ya danganci, kaga kamar yadda muka ce ya fi kama yara daga shekara biyar ƙasa, kuma ya fi illa ga su, amma yakan kama babu da dama bai yi shi ba, kuma ba wai in da ka yi cewa ba za ka sake yin shi ba ne, amma in ka yi shi in aka maka rigakafin sa zai zo maka da sauki. Kuma ya fi gaskiya ya fi yin wa, yana cikin cututtukan da muke cewa killer disease, wato su mai yawan kisawa yara. Shi alamominsa na ɗaya dai zai fara da zazzabi, zai fara da attishawa especially yara, yawan attishawa nan da kake ji kuma da alaka da zazzabi, yaro da masistara yana fitar irin majina dai hakan nan, daga ƙarshe zai ga idan sa ya ja, kana bude idan sa ga idan ya ja jazir, to kuma a hade da wannan zazzabin. Amma wanda zaka fi ganewa shine akwai wasu ƴan kwarin da suke fitowa, su za su fito kan borin jini. To da zaran ciwon ya fito wani lokaci a dokar, da farko zai fara zazzabi mai zafi, yaro har yana gargara ba cin abinci ba, amai da gutsa wasu har yana gaba kuma ya affecting ido shi yasa wani lokaci karshen sa yawancin kaje kauyuka in kaje wani yaro tun yana yaranta ya rasa ido sakamakon wayannan cututtukan ne sai ga mutun ya rasa ido sa eto gaskiya cutan ta fi kama yara to amma shi babba shi kansa zai iya kama wanda dama bai yi shi ba saboda ita rigakafin nan da ake bayarwa ko da an bashi wani lokaci garkuwar jiki yakan dan fada wannan magana shi yasa wani lokaci in ya kama babba misali wanda ma bai taba yi ba yakan masa serious wato yana addabar da shi mutun gaggalawa ta sosai wani lokacin ba isa ba sai ga Allah ya rahi ya dauki ran mutun babba amma dai gaskiya ta illa wa yara kanana especially su kasa mutumin kauye mutanen mu na karkara sun san ta sun san ciwon kenan amma za a ta maganin ne ta gargajiya saboda an sun fice a gara ayi tan kaga ana idon nan saboda ido da yadda nake gama wani lokaci suka rasa ido su
Dr. Fanti Ahmad kenan mai kula da sashin cututtuka masu saurin yaduwa a tsakanin al'umma a hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
Zazzabin cizon sauro wato malaria cuta ce da masana harkar kiwon lafiya suka ce ba ta da lokaci musamman a garuruwan da ke zagaye da ruwa ko gulbi a kodan lokaci masana harkar kiwon lafiya na kai dauki na bayanai ga al'ummar da ke zaune a irin waɗannan wurare musamman garin Suru Alade da ke jamhuriyar Niger Shu'abu Mani ya aika mana da rahoto daga maradin jamhuriyar ta Niger
ga yadda garin Suru Alade ke kewaye da ruwaye ga don itace cutar zazzabin cizon sauro ba ta da lokaci ga cutukan sanyi da ke hadabar ƙananan yara duk da faɗin katashin da likitoci ke yi madam Maryama shugaban asibitin garin Suru Alade
akan ma damana ta wuce mu sarkin sauro muna fuskantar ta saboda akwai ruwaye da ke gewaye da mu nan da kuma ga damu ga su kenan har yanzu mu sarkin sauro wayan yara suna kai yara suna diba ana kula da su duk yawanci muka daukan jini ana ganin kwayoyin cutar mu sarkin sauro ana magani bayan shi kuma akwai musasarar majina wannan tari da majina shi ma muna fama da shi da zawata wannan yara kuma kuma muna musu magani
me yasa majina ta yi kamari
ina sura ka san gari ne wanda kiwo yake da ruwa kenan sanyi ya yawa game da cikin gari
anan sura da dai kamar wadannan garuruwa ne suke zuwa suna shan magani
muna da gari kamar zuwa hudu zuwa biyar masu zawa su sha magani bayan sura alade gari
akwai kuma isasshen magani domin wadatar da su
to wani bi in sun zo muna samu mu ba su magani dake da kai muna in babu muna rubuta musu ordinance specific wanda babu bakin gulgudu dai magani akwai shi bakin wanda ke gare mu
ga ci gaban da aka samu mata suna zuwa au
wallahi suna zuwa masha Allah ai huwa in ta zo ne wani bi ka san sha'anin mata sai su zo ne su yi awon ciki aihuwa in ta zo kuma wani bi wata ta zo nan ta aihu wata kuma sai ta tsallake ta tafi gari ta je ta aihu sai su gaya mu ce dalili
sabida an samu wayewar kai na uwaye mata dake daukar magani a asibitin sun bayyana kokarin su na kawo ƴaƴan su a likita
kina an mun gani yaran suna da alamun musassara an ta kama su kina sai mun yi wa mu zo da hankali zo mu kawo su likita ta adibila haye su an musassarci da sabrota a ba su magani a musu Allah bai
ke wace irin kulawa nake samu ga likitoci
awon yara a auna mana su idan mu cika alluran sa daidai shine kamu suna kula da mu da kyau
kenan babu wata matsala tsakanin ku
a ba matsala ko tsakanin mu da su
ko bayan amfani da gidan sange da tufafin maganin sanyi ga kananan yara madam Maryama shugaban asibitin garin Suru Alade na mai shaida da kira
to bisa kan lafiyar uwa da ɗa muna kiran mata da su zo ga awon ciki saboda awon ciki yana da muhimmanci bisa kan lahiyar uwa da kuma lahiyar da abin da ke cikin cikinta an tana zawa awo din matsala da kenan kenan ana kwatanta mata ga matsala nan kuma ana ciya ga abin da ya kamata a yi a kiyaye in kuma ta zo kaga matsala an ta riga ta taho in ko ta zo abin kuma bai zawa da sauki amma in ta zo da wuri abu komai sai a kiyaye shi cikin sauki
Shu'aibu Mani murya Amurka daga maradi jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani daga maradin jamhuriyar Niger da wannan rahoto Ibrahim Alfa Ahmed Gareka
Masu sauraro kwata-kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya Oh
jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.